sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ni ce Amina Bahari Auna tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau 28 ga watan Maris na shekarar 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha dauke da kanin labarai
to Amina mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris za ta yi alƙawarin kafa sabon babin dangantaka tsakanin Amurka da Afirka Koriya ta Arewa tana yunkurin ƙara yawan makamanta masu linzami Benjamin Netanyahu ya janye kudirinsa na yi wa dokar shari'ar Isra'ila garin Bawul.
Kamar yadda kuka ce a kanin labarai a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa mataimakiyar shugaban kasar Amurka Kamala Harris dake ziyarar aiki a kasar Ghana ta bayyana cewa shugabannin nahiyar Afirka na da gudunmuwa da za su bayar wajen zaman lafiya da tsaro a duniya. Sannan za mu kawo muku rahoto akan shirye-shiryen gudanar da aikin kidayar jama'a a watan Mayu a Najeriya. Muna kuma tafe da shirin noma da nasihar azumi albarkacin watan Ramadana da ma kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta email. Amma kafin nan bari mu fara da kawo muku labaran duniya.
Assalamu alaikum barkanku da yammacin yau ga labaran duniya. Ana sa ran cewa mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris za ta yi alƙawarin kafa sabon babin dangantaka tsakanin Amurka da Afirka a lokacin da za ta yi jawabi a filin Black Star Gate dake babban birnin Ghana a yau Talata. Wannan jawabin na zuwa ne a wunin ta na biyu a ziyarar aikin da take yi a Afirka tsawon mako guda. Daga cikin jerin abubuwan da ake sa ran za ta yi a yau har da kai ziyara wurin tarihin Cape Coast Castle inda ake tara bayi a saka su cikin jiragen ruwa daga Afirka zuwa ƙasashen Amurka. A jiya Litinin Harris ta jaddada cewa muradin Amurka a ƙasashen Afirka ya zarce batun yin gogayya da China. Ms. Harris ta yi jawabi a jiya Litinin a Jubilee House wato fadar gwamnatin ƙasar Ghana a lokacin da take tare da shugaban ƙasar Nana Akufo-Addo. Jami'an Amurka sun sanar da bada goyon baya ga kafa wata kotu ta musamman domin hukunta laifukan yaƙi a Ukraine yayin da tankunan yaƙi 18 daga Jamus suka isa Ukraine. Ukraine tana baiwa cibiyoyin samar da makamashi daga madatun ruwa kulawa ta musamman ta hanyar binne na'urorin ƙarƙashin ƙasa yayin da take gyaran barnar da hare-hare ta sama da rasha ta kai kan na'urori da kayan aikinta na makamashi suka yi wanda aka kiyasta kashe kimanin dalar Amurka biliyan 1 don gyaran a cewar wani babban jami'i a ma'aikatar. Jami'an Ukraine sun bayyana birnin Advivka na kasar a matsayin tamkar wanda aka yi tashin duniya a yayin da Rasha ta mai da hankali kan garin bayan da ta gaza karbe Bakhmut. A yau Talata kasar Belarus ta ce matsin lamba ta bangaren siyasa da tattalin arziki daga Amurka, Burtaniya, NATO da kuma tarayyar Turai ya sa ta yanke shawarar ajiye makaman nukiliyar Rasha a kasar ta. A jiya Litinin, Firayim Minista Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ɗage shirinsa na yi wa fannin shari'ar ƙasar garin Bawul a yayin da ƙasar ke fuskantar gagarumar zanga-zanga a kan tituna. Kana ma'aikata a faɗin ƙasar na yin yajin aiki domin nuna adawa da ƙudurin. Netanyahu ya ce ya bada umarnin ɗage aiwatar da dokar har sai zuwa lokacin zaman majalisar dokokin ƙasar da bazara domin bada dama don tattaunawa sosai. Da yake bayyana matakin a matsayin kaucewa yakin basasa, Netanyahu ya lashi takobin samun mafi rinjayen amincewa daga majalisar a zaman da za a fara a ranar 30 ga watan Afrilu. Shirin na Firayim Minista Netanyahu ya buƙaci a baiwa majalisar dokokin ƙasar iko a kan fannin shari'a, ciki har da naɗin alƙalai da ikon yin watsi da duk wani ƙudurin da majalisar ba ta amince da shi ba.
Tuma dalla a gaida Aisha. Kafin mu kawo muku ci gaban labaran bari mu duba taskar rahotanninmu. A wani na biyu na ziyarar aiki da take yi a kasar Ghana, mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta bayyana cewa shugabannin nahiyar Afirka na da gudunmuwa da za su bayar wajen tabbatar da zaman lafiya da tsaro a duniya. Kamala Harris ta bayyana haka ne ɗazu bayan da ta gana da matasa a Accra, babban birnin kasar Ghana. Wakilinmu Hamza Adams na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
By 2050, 1 in 4 people in the entire world will be on this very continent. 1 in 4.
Jawabin mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris kenan yayin da ta gana da matasa a Accra babban birnin kasar a inda ta jaddada muhimmancin nahiyar Afirka ga duniya musamman Amurka tana mai cewa kafin shekarar 2050 mutum daya cikin hudu a fadin duniya zai kasance daga nahiyar Afirka. Wannan na nuni da cewa duk wani abin da ke faruwa a wannan nahiya zai iya tasiri akan duniya sosai. Ganin ku anan ya sanya ni farin ciki sosai game da makomarmu. Kamar yadda shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a taron Amurka da nahiyar Afirka a bar cewa mu duka muna ciki akan nahiyar Afirka saboda nahiyar Afirka na da gudunmuwa mai muhimmancin gaske da za ta bayar cikin harkokin duniya. Abubuwan da ke da muhimmanci ga al'umman Amurka kamar tsaron abinci, matsalan sauyin yanayi da kiwon lafiya da dai sauransu. Sai dai ta kara da cewa
because African leadership is critical to global peace.
Shugabannin nahiyar Afirka na da gudunmuwa da za su bayar wajen zaman lafiya da tsaro a duniya. Na tuntubi ɗaya daga cikin masharhanta bisa harkar tsaro da diplomasiya a Ghana Adib Sani da shi ma ya halarci wannan taron. Inda na yi masa tambaya ko shin ya yaga wannan jawabi.
Africa ya yi critical kwarai because yanzu in ka duba batun terrorism Africa ni a hotspot. You know, just recently wani takarda ya fito from global terrorism index in da ya gwada abubuwan da ke yi daga Mali, Burkina Faso. And you know some other countries, and one Nanduka is a major concern to young America because you know the interest are checking Africa. So umba zaman lafia, we are going to come back here business kid. Now she has asuka commit $100 million ma to at least ya zama sukwaza suya sukara so that mu here mu prevent violent extremism from spreading from the Sahel region towards littoral sinna. Yanzu batun saru is it has become internationalized. Kagani I abinaki bokina ya. Ya kai mu daga Ghana, abin da ke Togo ya yi kai masu Benin, abin da ke Nigeria ya yi kai mana su Niger ko Cameroon. Shi yasa ya kamata a yi partnership da collaboration in ba haka ba ba mu iya mu address issue na.
Sai dai ba batun tsaro kadai ne mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris ta yi ba, har da batun baiwa mata damar maki da ma bunƙasa harkar fasaha ta zamani. Kushin mai matasa ke bukata gun gwamnatin Amurka bayan ta sanar da muhimmancin Afirka ga duniya.
Sunana Musa Rafiu, matsayinmu na matasan Ghana dai abinda muke so wurin yan America ne da ina son a duba kamar field ɗin yan vocational ne. Da yanzu dai office worker ne yana nan dewa, amma in da aka duba abinda ke tafiya yanzu zamanin mu ga duka kan field ne. Shine wani vocational worker dai, wani lamarin technicality, wani wurin building construction, wani carpentry, wani abubuwa haka nan. Da inda an ya samu na infrastructure sun sun nan dai, wani buildings, wani equipment ne dai help wannan abubuwa duka yi muna sauki. Da wuri na dai da ya taimake mu sosai don daily day life mu duka batun technicality ne kawai. Tun da America dai sun ga muhimmancin mu dai da wanga abu ko muke bukata a wurin sun dai anya
hali kari. Muna gode ma gwamnati America tun da ta ce za ta empower mata da kuma aikin digital kamar fasaha na zamani, muna gani ya taimaka mana shi yasa ta yi ma.
Hamza Adam, muryar America daga Kumasi, Ghana.
An gaida Hamza Adams. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku ji mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a kodayaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga Aisha ta dawo da ƙarshen labaran duniya.
Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya buƙaci ƙasar shi su ƙara ƙaimi, wato jami'an ƙasar shi su ƙara ƙaimi wajen samar da sinadaran haɗa makamashin nukiliya mai linzami, yayin da Koriya ta Arewa take yawan atisayen soja domin gwajin ƙarfin sojanta. Kim ya ba da sanarwar a jiya Litinin ne yayin wani taro da masana ilimin kimiyya daga cibiyar makamashi mai linzami na Arewa. Bisa rahoton wani jami'in Korean Central News ya buƙaci masana kimiyyan da su yunkura wajen ƙara yawan sinadaran makamashin nukiliya domin faɗaɗa yawan makaman nukiliyan ƙasar. Rahoton na KCNA yana kunshe da wasu hotunan Kim a yayin da yake duba makaman da aka jera. Wato da aka jera su kan layi wanda aka yi wa lakabi da Hwasan 31, wanda ke nufin aman wuta a harshen Koriya. Wani hoto kuma yana ɗauke da zane a bango wanda ke ɗauke da bayanan yadda za a iya amfani da kan makaman wajen harba makaman nukiliya daban-daban. 'Yan sanda a jihar Tennessee da ke kudancin Amurka sun ce yar bindigar da ta kashe yara uku da wasu manya uku a makarantar Christian Grade ta yi bincike kafin ta kai harin. shugaban 'yan sandan garin Nashville John Drake ya sanar da manema labarai a yammacin jiya Litinin cewa 'yar bindigar wanda 'yan sanda suka harbe har lahira ta zana taswirar makarantar har ma da hanyoyin da za ta iya bi wajen shiga makarantar. Ya bayyana 'yar bindigar a matsayin Audrey Hill, 'yar shekaru 28 wanda a baya ta kasance ɗaliba a makarantar. Hill ta bar wani kundi da ya zayyana yadda za ta aikata harbin da wasu rubuce-rubuce wanda a halin yanzu jami'ai suke nazari a kansu, Drake ya sanar. John Aaron, wani mai magana da yawun bakin hukumar 'yan sanda, ya ce 'yar bindigar tana dauke da akalla bindigogi biyu, samfurin semi-automatic da kuma karamar bindiga guda.
Madalla a gaida Aisha Ma'azu ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Kamar yadda muka bayyana a farkon shirin, Najeriya dai na shirye-shiryen gudanar da aikin kidayar jama'a a watan Mayun bana bayan shekaru 17. Aikin da aka tsara gudanarwa tun a ƙarshen watan Maris an ɗage shi zuwa watan Mayu ne sakamakon ɗage ranar zaben gwamnoni da aka yi a ƙasar. Wakilinmu a jihar Plateau, Ilyasu Kasimu, ya haɗa mana wannan rahoton akan muhimmancin kidayar jama'a ga cigaban ƙasa.
Najeriya, ƙasa mai yawan al'umma sama da miliyan 200, na cikin manyan ƙasashe wanda suka fi yawan jama'a a duniya. A nahiyar Afirka, Najeriya ce ƙasar da tafi kowace yawan jama'a. Amma yau sama da shekaru 10 kenan ba a gudanar da sahihin kidayar jama'ar ƙasar ba, sai dai amfani da hasashe duk lokacin da amfani da alƙaluman yawan mutanen ƙasar ya taso.
The national census is a process.
Kidayar ta ƙasa wata hanya ce da ke kirga mutane da gidaje. Yana da amfani wajen tsare-tsaren ƙasa da tsare-tsaren tattalin arziki. Dole a san yawan mutane da suke ƙasa, saboda a samu alaƙa mai inganci tsakanin gwamnati da al'ummanta.
Economic benefit that will arise.
Cikin watan Maris, wannan wata kenan na wannan shekara, gwamnatin Najeriya ta ƙudiri aniyar gudanar da kidayar jama'a da gidaje na ƙasar. Amma saboda zaɓukan gwamnoni da suka gudana cikin watan na Maris, ya sa gwamnatin ta ɗage aikin ƙidayar zuwa watan Mayu. Menene muhimmancin wannan aiki na ƙidaya da Najeriya ta sa a gaba?
To, wannan yana da muhimmanci, kuma duk ƙasar da ake so a ci gaba dole sai an yi wannan don a san yadda abubuwa suke.
Rashin yinsa yana da illa sosai, kamar da na faɗa. Idan ba ka san yawancin al'umma ba, ya za ka yi planning a kan al'umma ɗin nan? Kana so ka yi borehole a nan, mutane nawa ne suke wurin? Kana so ka yi hanya zuwa wani wuri, mutane nawa za su benefitin daga wurin? Ba a duba wayannan wurare, sai ga hanya an yi shi a wuri daji ba wanda yake ba mutane a wurin. Kaga the end is defeated.
Government is taking the right direction.
Gwamnati ta ɗauki mataki da ya dace a lokacin da ya dace. Sai dai ya kamata a dinga gudanar da shi a kan kari, ba a dinga amfani da hasashe ba. Ya kamata duk bayan shekara 10 a shigar da bayanan yawan iyali, yawan mutane masu aikin yi, yawan mutane masu ilimi da sauransu.
Uneducated is you know your the structure of your manpower and you will plan for them.
Mutanen kasar su ma suna da nasu ra'ayoyin game da wannan hidima da ke gaban kasar.
So zuciyarmu yayi yawa, ba mu abin jiga gira-gira. Wani wanda aka bashi aikin ma sai zauna gida ina ta rubuta kawai ina cikawa, shi bai tafiya duk kirgawa yana babin ba. Duk illoli da muke samu kenan. Yawwa, shawarar da zan bayar shi ne, wanda za a ba su wannan aiki, a tace su a tabbatar za su yi wannan aiki, kuma a samu su babban sauyi za su zaga su tabbatar cewa mena. Kuma al'umma wanda yake ba kirga gidanka ba, ka fito fili ka yi magana ka ce kai ba kirga ka ba.
We should de-emphasize the political aspect of census.
Ya kamata mu daina siyasantar da lamarin kidaya. Misali, sai ka ji ana cewa yawan mutane a guri shi zai nuna yawan mukamin gwamnati da mutanen za su samu, da yawan 'yan majalisun tarayya da za su fito daga yankin. Sai mutane su dinga amfani da hakan wajen gayan sakamakon kidaya.
It's true that
lallai ana amfani da yawan al'umma wajen bada mukamai. amma idan hakan ya zama shine kadai hanyar wajen gano yawan mutane, to hakan zai zama matsala a ƙasa, saboda kowa yana so a ce shi yafi yawa a wajen wakilci.
So they overbloat their population.
Daga Jos a Nigeria, Iliyasu Kasimu, taskar VOA.
A gaida Iliyasu Kasimu, yanzu kuma sai shirinmu na noma da abokin aikinmu Muhammad Hafiz Baballe ke shirya mana.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sallabi na cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Yayin da al'ummar musulmi suka fara azumin watan Ramadana na wannan shekara, wakilinmu ta Kano Baraka Bashir ta tattauna mana da wasu mutane kan yadda farashin kayan masarufi ke tashi.
Sunana Lawan Hassan. Gaskiya tsadar abubuwa ta yi yawa, irin su abun masarufi, irin su siga, madara, taliya da shauransu. Sannan ga abubuwa dai ba daɗin ma faɗa. Kai talaka ba yanda ka iya, kawai sai dai kai haƙuri ka bar abun ga Allah. In ka tura mutum kuɗi kafin ma ya ga Allah ya baka abin da kake buƙata sai a sha ruwa, ba kuma yanda za ka yi, dole sai dai kai haƙuri. Saboda gaskiya muna so koda a ce ba za a samu sauƙin abubuwan ba, dai a samu sauƙin wajen transfer kenan da shauransu. Mutum yana ganin ko bai gani ba, indai ka bashi rasin da gamsu cewa ka tura masa kuɗin. In ba haka ba, gaskiya mu talakawa ga azumi ya zo, wallahi ba mu san ya za mu yi ba. Har sai a sha ruwa, kai baka samu ma abin da zaka kawo gidanka ba.
Sunana Muhammad Ali, wanda aka fi sani da Babanzi. Idan muka zo kasuwa za mu yi sayayya, misali kuɗin da ka zo da shi za ka ɗan yi cefanen azumi, sai ka ga ba zai ishe ka ba. Misali idan kana so ka yi cefanen da zai kai ka sati biyu, to yanzu idan ka zo da shi bai fiye kai ka sati ɗaya ba. To shi ne ga komai ya riga ya yi tsada, ya yi hai da yawa. Ga watan azumi ya zo, ya kamata ‘yan kasuwanmu da masu kuɗinmu su duba wannan al'amari, su sassauta mana a matsayinmu na talakawa, domin shi komai dan talaka ya kamata a ringa yin shi. Duk da ma ana cewa dan talaka ake, amma har yanzu akwai abubuwan da shi talakan ma bai san ana yi ba.
Shi ma babban malami a jami'ar tarayya ta Juza da ke jihar Jigawa, kuma mai fashin baki kan tattalin arziki, Dr. Abdul Nasir Tiyola, ya yi tsokaci kan dalilan da ke sa farashin kayayyaki ke tashi a lokacin azumi.
To sunana Dr. Abdul Nasir Tiyola, kuma ni babban malami ne a jami'ar tarayya da ke Dutsen Jigawa. Usually dama ya zama kamar al'ada lokacin Ramadana kayayyaki sukan yi tsada. To abin da yake jawowa shine a lokacin mutane suna buƙatar kayayyaki sosai, saboda demand din kayan yana ƙaruwa, kuma babu matching supply a kasuwar. Wani lokacin irin hakan ya faru, to dole farashi zai karu. Wani lokaci kuma akwai ɗabi'a ta 'yan kasuwanninmu na Najeriya da za ka ga cewa duk lokacin da mutane suke buƙatar abubuwa, to ko da akwai supply ɗin su, kuma sai su ɓoye kayan, sai su dinga fito da su a hankali domin saboda su samu riba mai yawa a lokacin. To wannan dalilai biyu su sukan jawo kayayyakin sukan yi tsada. To in muka duba kuma da halin da tattalin arzikin Najeriya yake ciki a yanzu, misali wannan issue da ya zo na rashin cash da kuma yadda faɗin ta zama wahala saboda rashin cikakken service, akwai yiwuwar cewa abin zai ɗan tsananta ya fi duk lokacin da mutane suke tsammani, ko kuma lokacin yadda abubuwan suke faruwa a baya.
A nasa ɓangaren, shugaban ƙungiyar walwala da jin daɗin 'yan kasuwa ta Singa, kuma dokajin Minjibir, Dauda Usman Majima, ya bayyana irin ƙalubale da matsalolin da 'yan kasuwa suke fuskanta.
Kasancewar wannan cashless da aka gwamnati ta kawo shi, alal haƙiƙa akwai ƙalubale da dama a cikinsa. Amma tunda abu ne da gwamnati ta zo da shi, kullum ƙoƙarin da muke yi mu ga cewar mun kasance a cikinsa, wanda za mu samu sauƙi na mu'amalolinmu na kasuwa. Farko dai mu fara da matsala. Matsala shine akwai yanayi na rashin kuɗi a hannun mutane, sannan kuma akwai matsala ta transfer, wanda idan da mun samu ɗaya daga ciki wanda ya zama babu matsala a kansa, to da wannan abu ba zai ba mu matsala ba, kasuwanci zai tafi gwargwado a ma samu ci gaba fiye da da, musamman wannan harka ta transfer. To amma na farko kalubalen da yake ciki, akwai matsala ta network, wato hanyoyin sadarwa da muke fama da ita, wanda za ka zo mutum ya zo sayan kaya gurinka, ta kila bako ne ma a ranar kuka taɓa mu'amala da shi, ya zo yana buƙatar kaya zai ma transfer, amma sai a samu matsala ta network, ya yi ta ƙoƙarin ya ga yadda zai transfer, ko shi ya yi maka a yi da vitin ɗin account ɗinsa, kai kuma transfer ɗin ba ta shigo cikin account ɗinka ba, ka ga ba zai yi kai supply ɗinsa kaya ba, duba da wataƙila ba ka da wata mu'amala da shi wacce ta fita ta wannan ranar da ya zo maka, kuma ko da wanda kake mu'amala da shi ne ai abin da ake buƙata ana yi maka transfer ɗin nan kuɗi ya shigo, ka ga kamar cash ne kenan, idan ya shigo wataƙila kai ma kana da buƙatar da za ka yi da su a daidai wannan lokacin. Saboda haka idan kuɗin nan bai shigo ba, kaga baka da nutsuwa, ko da ka san mutum sai dai ka bashi kaya, amma dai ba dan ka sami nutsuwa 100% a kai ba, domin wataƙila kai ma akwai buƙatar da za ka yi da wannan kuɗin immediately lokacin da ya samu ka. So don haka wannan abun ya ba da tsoko na tafiyar kasuwanci. Sannan muna da matsala ta masu yin pack na transfer, wato transfer ta ƙarya, wanda wani zai iya zuwa ya maka transfer wataƙila cikin hada-hadar da kake.
Masu sauraro, a nan za mu dasaya a cikin wannan shirin namu, don Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, da kuma wakiliyanmu a Kano Baraka Bashir, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Kafin mu kai ga karanto sakonnin ku, ga wannan nasihar albarkacin watan Ramadana.
A cikin hadisin da Imam Tirmidhi ya fitar, hadisin Abu Hurairah, kuma hadisi ne wanda yake tabbatacce, manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam, Allah wadan duk mutumin da Ramadan zai shigo har ya wuce bai yi abin da Allah zai gafarta masa, wannan mutumin marar rabo ne. Haka kuma Allah wadai duk wanda za a kira sunana a gaban shi bai min salati ba, jannabi. Haka kuma Allah wadan duk wanda zai tadda iyayensa tsufa ya kai gare su bai yi abin kyala da za su yaba mai ba. Wannan kaga idan ka kalli wannan hadisin da kyau da karantarwa sa, sai mu dawo kan tambayar ka. Ana son mutum yayi abin da Allah zai masa gafara. Daga cikin wannan abun akwai tambayar da kai magana kai. Mu'amalar ka ta zamanto mai kyau. Musamman tunda tambayar da kai kenan, kaga ya kamata a ce musulmi ya nuna yana da sako, yana da wayewa, yana da mutunci, yana da yakana. Ya nuna ma wanda yake ba musulmi ba, to wannan azumin da nake yi Allah nake bautawa. Shi yasa a wani watan ma ba zan yi ƙarya ba, ballantana wannan ai duk sabo ne, amma akwai sabo saboda tsarkin wani lokaci sai ka iska abin yafi muni. Misali saboda ka kaddara idan mutum ya saida ma kaya ba musulmi ba, ya manta da kudinsa a cikin mota naka ko shago, to ka maida mai. A nan America wasu ƴan uwa suna ban labari cewa sun sha ɗaukan mutane a mota, wasu masu harkar taxi, sai ka iske mutum ya mance kudinsa ko laptop ko wani abu mai matukar kima a motar, musulmin nan zai dauka ya je ya kai. Wani lokaci kudi ne mai yawa, har wannan cewa ta kai Yahudawa ba su ma yadda da wani ya zama yaron gidansu mai musu aiki ya samu kudi in ba musulmi ba, saboda suna ganin waɗannan musulmin sun nuna halaye na gari. To da haka wannan abu ne mai kyau da ya kamata mu ƙara gyara tsakaninmu da Allah, mu nemi kusaci zuwa gare shi, mu tuba, mu yi kuka kan zunubanmu, mu ƙara ƙanƙan da kai gare shi. Fatan mu Allah ya ba mu iko da jajircewa da kafewa, mu wayi gari Ramadan in ya fita, mu zamanto cikin wanda Allah zai kalla ya ce da su inna hadha kana lakum jazaa wa kana sa'yukum mashkura.
To masu saurari, yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar email.
Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Babandi Mamman. Kace barazanar tsunduma yajin aiki da kungiyar kwadagon Najeriya ta yi daga ranar Laraba muddin CBN bai samar da wadatattun takardun kudin naira ga al'ummar Najeriya ba. Hakan yayi daidai. Muna fata hakan ya zama sanadiyar kawo ƙarshen matsalar karancin takardun naira da al'ummar Najeriya suke ciki. Sai ra'ayin Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a. Kai ko cewa kake duk malami ko basaraken da 'yan siyasa suka yi amfani da shi wajen sa shi ya tirsasawa jama'a magoya bayansa da su zaɓi ɗan takarar da ba shi ba ne ra'ayinsu. Idan har ɗan takarar ya jefa jama'a cikin kunci da tsadar rayuwa, to malamin ko basaraken yana da kamasho a ranar lahira. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Nasiru Kainuwa Hadeja. Kace rayuwa bayan zaɓe tana farawa ne daga sa'in da aka bayyana sakamakon zaɓe, daga lokacin matasa ke samun nisantuwa da iyayen gidansu. Wanda ya faɗi zai tafi sai bayan shekaru huɗu ya dawo ya nemi yaransa. Wanda kuma ya ci zaɓe, yiwuwar kashin 50% na yaransa za su koma masa adawa ne. Idan kai rigima da ɗan uwanka ko abokanka akan siyasa, to dai siyasa ta tafi, 'yan siyasa ma sun tafi. Sai wani jikon wai kare ya zubar da tsamiyar kura, in ji Hausawa. To ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan. Yau sai ku ci gaba da rubutuwa, sannan a hankali za mu riƙa karantawa.
Kafin mu ga ƙarshen namu, ga Aisha nan da taƙaitattun labarai.
Fatakaice ana sa ran mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris za ta yi alƙawarin kafa sabon babin dangantaka tsakanin Amurka da Afirka a lokacin da za ta yi jawabi a filin Black Star Gate da ke babban birnin Ghana a yau Talata. Jami'an Amurka sun sanar da bada goyon baya ga kafa wata kotu ta musamman domin hukunta laifukan yaƙi a Ukraine, yayin da tankunan yaƙi 18 daga Jamus suka isa Ukraine. Ukraine tana baiwa cibiyoyin samar da makamashi daga madatsun ruwa kulawa ta musamman ta hanyar binne na'urorin ƙarƙashin ƙasa, yayin da take gyaran barnar da har-hari ta sama da Rasha ta kai kan na'urori da kayan aikinta na makamashi, wanda aka yi ƙiyasta kashe kimanin dalar Amurka biliyan 1 don gyaran, a cewar wani babban jami'in ma'aikatar. A jiya Litinin, Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ɗage shirinsa na yi wa fannin shari'ar ƙasar garin Babul, a yayin da ƙasar ke fuskantar gagarumar zanga-zanga a kan tituna. Kana ma'aikata a faɗin ƙasar na yajin aiki domin nuna adawa da ƙudurin. Netanyahu ya ce ya ba da umarnin ɗage aiwatar da dokar har sai zuwa lokacin zaman majalisar dokokin ƙasar da bazara, domin ba da dama don tattaunawa sosai. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un yana so ƙasarsa ta ƙara ƙaimi wajen samar da sinadarin haɗa makamashin nukiliya mai linzami, yayin da ƙasar ta Koriya ta Arewa take yawan aji sayan soja domin gwajin ƙarfin sojinta. Kim ya ba da sanarwar a jiya Litinin ne a yayin wani taro da masana ilimin kimiyya daga cibiyar makamashi mai linzami na Arewa, bisa rahoton wani jami'in Korean Central News. Ya buƙaci masana kimiyyar da su yunkura wajen ƙara yawan sinadarin makamashin nukiliya domin faɗaɗa yawan makaman nukiliyan ƙasar.
Thomas saurare wato da taƙaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci. Sai kuma can anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Aisha Mu'azu da kuma Dadi Balawe da ya bada umarni, sai kuma injiniyanmu na yau, ni ce Amina Buhari Auna. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. Sai mun haɗu a shirinmu na dare. A sha ruwa lafiya.